duk da kokarin da hukumomi a Najeriya da Amurka ke yi na kamawa da kuma dakile ayyukan yan damfara na kudin banki da aka fi sani da 419 ko yahu a Najeriya da ma sauran kasashen duniya musamman Amurka, har yanzu wasu yan Najeriya musamman matasa na ci gaba da kuran da wannan muguwar sana'ar damfara na mutane ta hanyoyi da dama. Wasu daga cikin hanyoyin da sun hada da kiran wayar mutum tare da shaida masa cewa daga bankin da yake ajiya ne ake kiran sa, wato customer care. Alhali kuwa yan damfara ne sau da yawa dai suka aiko da wasu lambobi da suke neman ka gaya musu lambobin. Da zarar mutum ya fara tarkon su, sai su wawure kudaden ajiyar mutum ba tare da bata wani lokaci ba. Sau da yawa dai sukan bugo wayan ne bayan an tashi aiki ranar Juma'a zuwa Asabar da Lahadi, wato ranakun da suka san bankunan ba sa aiki, balle wanda aka damfara ya garzaya banki domin neman ceto. Ni kaina dai irin waɗannan yan damfara sun bugo mani waya har sau 23, duk kuwa da cewa waya ta na nuna mani cewa yan damfara ne, amma na dauki wayar domin shaida wa masu saurare yadda tattaunawar mu ta kasance da su, ko hakan zai taimaka wajen ceto dubban mutane daga fadawa tarkon yan yahu yahu. Ga dai yadda hirar ta mu ta kasance da wani wanda yayi ƙaryan ma'aikacin banki ne.
Hello, good evening sir.
Bara salamu alaikum, barka da yau.
Wa alaikum salam, kana jina?
Ina jin ka.
Ina ne.
Na gajiya.
Ina magana Mr. Muhammad Yusuf ne, customer care daga UBA bank, kana jin?
Wani UBA?
Wani UBA bank.
Menene UBA? Wani UBA?
UBA customer care daga UBA bank ne, kana jin?
Ina jin ka.
Kaga message daga UBA bank, kaga message?
Ni bana da account da UBA.
We have just sent you a message now from the UBA bank, sir. Don't give anybody your account number, your BVN number, and your ATM card number, okay?
Duh.
Yes, your PIN number you used to withdraw money with us is 1234. Don't give it to anybody, okay?
Nobody, no problem. Yes, and I don't get my account, the UBA.
Yes, sir. That's really why we called you now. We have just sent you a message now. Have you received the message?
Ni ban gani ba, ban san me yasa. Ban sani ba, menene?
Have you received the message?
Menene?
Kaga message? Kaga message?
Ban gani ba.
Check it very well. Check your message inbox as you call with me. I've just sent you a message just now, okay?
Bana banki a UBA.
Kana jina?
Na jin ka.
Kaga message daga UBA ba, kaga message?
Ban gani ba. Ban gani ba. No message.
No message. Yeah, go message just now. We have just sent you message just now from the UBA bank. Check your phone very well. We are going to use this message to secure your account for you. Okay?
Kaga. Abokina. Abokina.
Karubuta number guda tokwe.
Kana jina. Kana jina. Kai kana da account da UBA ne? Idan yanzu wani customer care ya aiko maka daga First Bank, kai baka da account a First Bank, zaka me amfanin haka?
Ka rubuta number guda tokwes.
Ni ba sai wannan abun naka ba.
Kana jina?
No account UBA.
Have you received a message?
No account UBA, no writing anything, babu.
No account UBA.
Bye bye.
Do you want us to block your account?
Karipe, babu, Romy, Karipe.
We are going to block that account.
I don't get account for UBA.
You don't get account for UBA?
Block out.
Have you not received the message?
Duk wani mataki ya kamata masu ajiya bankuna su dauka domin kare su daga tarkon yan damfara na asusun bankunan su? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Dauda Mamakon Tugura, tsohon ma'aikacin banki kuma masanin tattalin arziki a Najeriya.
Shi wannan matsala na yahu yahu da ya zama ruwan dare, a gaskiyar magana yana ɗaya daga cikin wasu daga illoli na kimiyyar zamani, wato inda zaka ga da harkokin banki da dukkan kusan al'amura ma na kiwon lafiya da sauran abubuwa duk suna cikin yanzu ko a duniyar gizo ko kuma amfani da fasaha na zamani, zaka ga cewa da lambobi da wasu kananan bayanai ko bayanan sirri kamar code yanda kace yan kananan lambobi duk da su ake amfani, kaga ayi amfani a cire kudi ko a sa kudi da sauransu. To mafi akasari duk inda ake wannan zaka ga cewa kamin ka samu dama kai gudanar da harkokinka na banki musamman sai ka bada dukkan bayananka har da lambobinka. to mafi akasari kuma wasu wurare idan ka je cinikayya su ma ana bukatan lambobin wayanka to kaga daga nan masu yahu masu wannan damfaran na yahu yahu suke samun dama su samu lambobin mutane su kira su to babban abin shawara anan shine na farko a duk wanda ya kira ka ni a ganin duk wanda ya kira ka yayi maka maganan bankin ka to gaskiya musamman a cikin ƙarshen mako ko ma a ranar aiki ne babban abin da zaka yi yana maka maganan asusun ajiyan ka da sauransu ka ce ka ji sai ka aje waya in akwai wani abu mafi akasarin bankunan da muke amfani da su za ka ga suna da ressa to idan ka ji bayani ne wanda ya taya maka da hankali cewa a'a ko kudin ka ya yanke ko kuma wani dai bayani da yawanci da suke amfani da shi na ƙarya cewa za a kulle account ɗinka ko kuma akwai wani kuɗi da aka turo maka to idan kana ka ji wannan bayani daga wurin su na farko ka ce ka ji ka duk wani bayani da za su yi kawai ka yanke wannan dangantakan da wuri-wuri kakka yadda ku je cikin wani dogon bayani kai ne wani daga banki kaza nake kiranka mun samu bayani kaza-kaza to na ji na gode kawai sai ka aje wayan in ya so idan kana da wani damuwa sosai sai ka nemi rassan wannan bankin ka je ka shiga ka ce to ga wayan da ka samu daga wurinsu ne to kaga su suna da hanyoyin da za su bincika nan kuma daga nan za ka samu bayanin duk wanda kai magana da shi a cikin bankin ka san huskan shi kuma ka san kowane reshe ka ji wanda idan matsala ya tashi ka gani ko ka kai ga wurin hukumomi kana da shaida to amma shawara shine babban shawara shine duk wani wanda ya kira ka da maganan huldan bankin ka ko asusun ajiya ko ka bada wani bayanan ka na sirri na banki a ƙarshen mako ko juma'a ko asabar ko lahadi ni dai babban shawara na fita ko kauce ma wannan matsala shine kada ka ansa gaskiya kada kai masa wani bayani cewa ka ji naji bayanin ka nagode sai an jima shikenan kawai ka tsinke wayanka ni a gani na ina jin wannan zai sa mutane su samu saukin wannan abu sannan ko mutum duk inda yake harkokin shi na banki da transfer to ya rika kokari yana boye wannan bayanai na sirrin nashi na yan kananan lambobin nan ko na kati ko na bankin shi haka kuma idan an tura mutum bayani na wani abu da yayi na kaman harkan banki ko yayi tura kudi zaka ga an turo mashi ta dan sakon na karta kwana to da ya karanta ya ga cewa daga bankin ne na cire 5,000 gashi kudi na 7,000 saura 2,000 to ya maza ya goge wannan saboda wani lokaci mutane sukan yi amfani da wannan daman su karbe wayanka daga karban waya su ga wannan bayani su dauke wannan bayanin
ko a wata satun banda ya kamata ma sai da jami'an hukumar FBI suka kama wasu 'yan asalin Najeriya da ke zaune a Amurka da suka damfari wasu Amurkawa fiye da $117 million lamarin da kuma har yanzu yake ci gaba da zama ruwan dare kamar duniya. Babangida Jibrin, murayen Amurka daga Najeriya.